dagile bala a wannan amma wace Fati masu kudin zogalan murin nan ta yi mace Fati dai ta ce duk guda makafi sun murje dinne ne maganar yan gida su suda an kishi zance Fati Fatima kenan Alhaji zancen Fatima bai buye ba jinan mashal
baby
eh halin mashal
baby
Sayuwar mashal
baby
mu zabe shi
baby
da akwai kishi
baby
tunda mun san shi
baby
shadin na amurkulena
ni Muhammad baby
ta shadin na amurkulena
ni devote baby
ya awin na amurkulena
ni Muhammad baby
ya rijal na amurkulena
ni devote baby
ya shabab na amurkulena
ingantaccen magani daga cibiyar alhikima wanda ya samu sahalewa daga hukumar NAFDA. Maganin yana yakar matsaloli kamar haka: ciwon sanyin mata da kuma ciwon sanyi na maza, wato infection. Musamman matsalar sanyi wacce take kawo rashin sha'awa, rashin kuzari, jin zafi yayin mu'amala, ko kuma daukewar sha'awa gabaki daya, ko kuma sanyi wanda yake taba kwayoyin halitta na namiji ko kuma na ƴa mace, wanda hakan yakan kawo rashin haihuwa. Cibiyar Alhikima ta tanadi wannan magani ne domin bawa al'umma. Ana samun maganin ne kadai a inda rassan su yake, a Najeriya ko kuma a jamhuriyar Niger. Ana amfani da maganin ne tsawon sati biyu ko kuma wata daya, sai dai karkar umagani a hannun ƴan talla da sunan Alhikima. Haka kuma karkar umagani a wasu shaguna da sunan Alhikima, sai dai ku je rassan su ko kuma kai tsaye ku tuntube mu a lambar waya da kuke gani. Cibiyar magani ta Alhikima, muna godiya.